Cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ta mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da su hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan Nada Abdulrashid Bawa wanda zai zama sabon shugaban hukumar cin hanci da rashawa ta EFCC.
Zara, kin san shi Abdulrashid Bawa yana mai shekaru 40 ne kawai?
Kwarai kuwa, sai dai masu sa ido a harkokin yaki da cin hanci da rashawa sun yi tsokaci akan wannan mataki kamar yadda za a ji a zauren tattaunawar mu a Abuja.
To, ki ce dai akwai muhawara ta wani bangare ana murna domin shi matashi ne, ta wani bangare kuma ana tsokaci. To masu saurare, sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurara shirin yau da gobe.
Masu saurare bari mu tsunduma a cikin shirin da zauren tattaunawar mu Abuja karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakin da ta gayyato mana zauren namu. Madina gareki.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe wanda a yau muke yin shi musamman domin matasa ganin irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na nada matashi dan shekara 40 da suna Abdulrashid Bawa a matsayin shugaban hukumar EFCC. Wannan hukuma ta EFCC ita ce hukumar da ke binciken yadda ake almundahana ko kuma yi wa arzikin kasa ta'annati. Aka dauko dan shekara 40 aka ce majalisa ta tantance shi ta nada shi a matsayin shugaba. Yau ina tare da waɗanda zan iya cewa matasa ne mazauna birnin tarayya Abuja. Mutane biyu akwai Umar Muhammad Gombe da Faruk Bala Labaran. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri.
Barkanku dai.
To yanzu bari mu fara da Faruk Bala Labaran tukuna. Kaji abinda muke mukabala akai yau shine nadi da shugaba Muhammadu Buhari yayi da ya kawo Abdulrashid Bawa dan shekaru 40 wanda ya kama aiki a wannan ma'aikata yau shekaru 16 yace majalisa ta tantance shi a nada shi shugaban wannan hukuma. Ya kake kallon wannan yunkuri da shugaban kasa yayi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh wannan abu da shugaban kasa yayi abu ne mai kyau yadda ake kawo aka fara shigar da matasa yan shekara 40 cikin gwamnati. Amma abu daya da muke duba shi ne abun shi wanda aka baiwa wannan mukami na chairman din EFCC aka kai sunan shi ma majalisa ta tantance shi. Abinda muke kalubalanta wanda nan gaba mu aka mana ba za mu ji dadi ba shine yaron nan shekarar shi 40 a wajen dai kenan, na biyu shi dan level 13 ne a wajen, yana da waɗanda suka wuce shi a aiki a cikin wurin kuma zai zo ya shugabanci su ya dinga ba su directives kin ga su aiki ba lalle bane ai aikin yadda ake so. Idan cancanta ne sai a duba mu senior officer wanda yake a wajen a bashi number 1 ko kuma a duba a manyan gaba daya wani ne wanda ya fi kowa record ne kyau wanda bashi da kashi a zule shi sai a bashi shi yaron nan menene iwon da za a ci ya tsallake duka waɗannan manyan nashi aka dauko shi aka bashi number 1. Abun tambayar da ake fara duba actin da ya kafa EFCC bai ma ce ka dauki ma aikacin wurin ya zama chairman shugaban wajen ba sai dai ka ba wa mai makamin mataimakin shugaban yan sanda assistant commissioner police serving or retired daga wannan matakin zuwa sama su aka ce a baiwa kafin yanzu a zo a ce za a yi gyara to an je an dauko wannan yaro an bashi mai ke da suna ciya makamin shugaba na EFCC gaba daya me ya taba yi na bajinta a wajen da ya janyo har aka dauko ni kika banni fa shugaban kasa bi ma san an kai sunan wannan yaron ba waɗansu ne a wurin waɗanda suke tare da shi wannan gwamnati waɗanda ake ganin kamar su ne suke juye akalan gwamnatin din yadda aka dama haka kowa zai sha to su ne za su dauka saboda wani ra'ayi nasu na kansu kamar yadda aka kawo magoye zuwa ga matashi ba da kalayi tafiya sa saboda waɗansu ne suka kawo shi musu aiki ba wai kasa suka zo suka yi wa aiki ba
to kuma ta yadda da abin da Faruk ya fadi domin a bisa bayanansa kamar siyasa ta shiga cikin wannan al'amari ka yadda da bayanansa
to bazan ki cewa akwai siyasa cikin kowane ma irin al'amari ba musamman a kasashe irin na Afirka wannan babu ja akan haka amma ina da ja da shi ta fuskoki guda biyu na farko matashi ne shi ba yaro ba misalin da yake kira ban sani ba ko watakila ta fuskar Hausa ce amma matashi ya kamata mu kira shi tunda ya shekara 40 to bana tare da ra'ayin cewa ko shugaban kasa bai da masaniya akan tura sunansa to ala ayi halin dai ko shugaban kasa na da masaniya akan tura sunansa ko bai da masaniya wato takarda ce ta fito daga ofishin shugaban kasa zuwa majalisar dokoki ta tarayya dan haka anan gurin magana ta kare cewa lalle mu shugaban kasa muka sani shi ya tura sunan wannan matashi dan a tantance shi a majalisar dattawa ya kama aiki a matsayin shugaban hukumar EFCC to amma duk da cewa ba a tantance shi ba kuma maganganun da shi abokin tattaunawa take fada na cewa yawa shi Malam Faruk akwai kaman rashin dacewa wajen dauko shi to idan har ta tabbata haka akwai ka'ida da aka kafa akan kudirin ita wannan hukuma to muna sa ran mu ga majalisar ta tono wannan dan kada a wuce da wato kada a yi wato kitso da kwarkwata inji Hausawa to amma idan ya tsallaka ba tare da an kawo wata magana makamarciyar cewa babu dacewa ba to ni ina tabbatar miki da cewa ina goyon bayan nadin matashi irinsa wanda kuma juma'ar da za ta yi kyau ne muka ganta tun daga Laraba kasancewar idan aka yi la'akari da lokacin da aka kafa ita kanta hukumar a shekara ta 2005 mun ga matashi ne aka nada a matsayin shugaban hukumar wato Malam Nuhu Ribadu yana dan shekara 43 a lokacin kuma tun daga wannan lokaci din ba a saki samun wata nagarta da ake yaba EFCC a kanta ba har zuwa yau
mala ka ganin kenan ko
haka tarihin yake babu wato ba wanda ya isa ya bugi kirjin cewa gaba aka ci sai dai a ce baya tun daga kafa ta baya hukumar take me yasa saboda dattawan da suka yi ta zuwa a bayan Malam Nuhu Ribadu amma yanzu da aka kawo wannan matashi dan shekara 40 mai jini a jika to ni na yadda cewa shugaban kasa da gaske yake yi zai yaki da rashawa a Najeriya
to ka goyi bayan kenan ayiwa dokar da ta kafa hukumar EFCC karan tsaye kamar yadda abokin ka ya fadi Faruk
ai shugaban kasa ne idan shugaban kasa ya yarda zai iya canza dokar ai dokar dama daga wajen shugaban kasa ake ita shugaban kasa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo shi yayi wannan doka dan haka za a iya mata kuskure ma a gyara ta idan ma fa har akwai bukatan hakan amma idan babu shikenan executive order sai shugaban kasa ya tura majalisa ta tantance ya kama aikin sa a matsayin shugaban hukumar EFCC ni a ra'ayina ban ga wata matsala ba duk da cewa ni ba lawyer bane amma ina ganin cewa shugaban kasa yana da damar da zai haka
wala ka yadda cewa tunda Nuhu Ribadu ya bar hukumar EFCC shi baya aka rika samu akan harkan cin hanci da rashawa a wannan kasa
eh to na yadda ban yadda ba abin da yasa kuma na faɗa haka shine idan kika duba shi kanshi Nuhu Ribadu ai ba wani ci gaba aka samu ba an yi amfani ne da shi kamar yadda aka yi ake amfani da waɗannan na bayan ana amfani da su ne kaman karnukan farauta wanda ake so shi ake dirawa wanda kuma yake da gata duk inda aka je sai an bata kes din shi duk inda yake da karfi to kin ga wannan magana ba magana ne nake zo na ki ci abin mutun ya zo na ice an samu wata ci gaba a lokacin Nuhu Ribadu ba muna son kasan nan ta gyaru babban abin da yasa ni nake kin goyen bayan wannan matashi da aka bashi wajen nan shekararsa 40 akalla ba kasara ba yana da sauran shekara 20 nan gaba sannan kuma akwai
sai ya zama 60 kenan
abba haka nake nufi ba yana da shekara 20 nan gaba
na kwarewa
a cikin aiki kafin yayi ritaya misali to an zo an dauko shi akwai yan level 14 15 da waye da suka wuce shi a gaban shi shi an dauko shi daga level 13 ba wani record yake da shi ne karfin da ya taka duk waɗanda aka tsallake su aka dauko aka bashi ba inda da yana da wani record da ya tsallake waɗancan aka dauko aka bashi muna murna mu abinda muke bayani akai ba ma san a dinga tafiyar wahayiya wa kasan nan idan yau wani gefe suka karbi shugabancin kasa idan muka samu shugaban da yazo ya debo dangin shi gaba ɗaya ibasu ministoci ko ibasu ƴan su wani makaman gwamnati mu arewa ba mu da bakin da zamu magana wannan abin ni ko a social media ina yawan magana akan yadda ake tafiyar da kasan nan ana nepotism wanda bai kamata ba bai cancanta ba a cikin mulkin wannan tafiya da ake wanda da mun yi babu Buhari mun yi mishi zato cikakken zato da in yazo kasan nan za ta gyaru za a kashe cin hanci da rashawa za a kashe nepotism za a kashe duk irin waɗannan abubuwan to amma kuma yanzu an zo ana tin abubuwan da ma gabaki ɗaya bai kamata a yi ba wannan magana da ake yi na shi wannan matashi yanzu akwai manyan shi kina tsammanin zai ba su order su dauka zai ba su aikin yadda ya kamata abu na farko kenan abu na biyu abu ɗaya da zaki sake duba zai zauna a chairman na EFCC nan da shekara 20 mai zuwa kenan saboda yanzu shekarar sa 40 an bashi idan har suka tantance shi suka tabbatar da shi ya shekara 5 watakila a renewing masa that means zai zauna a chairman EFCC na shekara 20 kenan ko kuma a yana gama yin tenure
a shekaru 5-5 ake yi ko
akwai tendency a zo a kara mishi tunda abinda ake kenan da kasar take kenan ya nemi kari a kara masa to idan aka zo aka kara masa me yazo yi ba za a kara mishi su uku ko su hudu ba ina tsammanin akai su biyu ta an gama
to in haka ne aiko da wuya a ce zai iya yin shekaru 20 a wannan hukumar
to it means za a yi masa ritaya da
kafin ya kai shekarun
lokacin ritaya sa ta yi kenan saboda babu yadda za a yi yayi kai ciya mun kokoluwa a wajen ba dan sanda bane shi ma'aikacin wurin ne yawa kadar wajen ne ba
abu dai kenan da aka yi da ya saba da yadda aka saba
yawa ma'aikacin wurin ne ba dan sanda bane idan ya zo yayi misali abu ce amma ba shi yayi so biyu shekara 10 shekara 50 bai riga ya gama cimma burin yanda yake so yi wa kasa aiki ba an riga an masa ritaya daga nan kenan ko kuma so ake sai shekara a 20 yana rike da ciya mun dun wajen shine tambayar da muke
wannan sai dai in manya sun samu labari su babu amsoshin wannan abin Umar Bombe me zaka ce a game da wannan batu da Faruk ya tada a yanzu na cewa an dauko shi bai riga ya kai matsayin kwarewa na kama wannan mukami ba an bashi baka hangen cewa za a yi suka akan wannan mukamin nashi
wannan ba wata matsala bace ba idan muka yi la'akari da yadda siyasar duniya ke tafiya zamu iya daukan kasan Faransa a matsayin misali kamar shi wannan Emmanuel Macron ya tsaya takara ya ci zaben shugaban kasa duk da cewa ba magana siyasa ake ba amma zaki iya kwatanta harka ne na shugabanci
ya to ai dole ya sama da bambanci saboda shi wannan ai shugaban kasa ya tsaya a kasan Faransa ko ba haka ba a shekaru 40
shine abin da nake so in kulla alaka da su a kasancewarsa matashi dan shekara 40 aka bashi shugabanci na hukumar EFCC bai hana shi idan ya kammala wa'adinsa ko wa'adi na ɗaya ko na biyu bayan shekara 50 ya dawo kuma ya ci gaba da wani abin
ba me kake ganin zai faru da waɗanda yanzu suke gaba da shi a wannan ma'aikata
eto wannan zamu iya cewa ba farau bane domin a bayanin da shi Faruk ke yi cewa akwai nuna bambanci ko bangaranci da ake yi ni ban yadda da wannan ra'ayin ba saboda me saboda mun kalle wato shugabannin da suka gabata a baya kafin zuwan shi shugaba Muhammadu Buhari mun ga yadda ake nadin dangin ma da shi yake magana wanda kuma har yanzu ba mu ga shugaban kasa ya nada danginsa ba
a hukumar EFCC
a cikin duka hukumomin Najeriya ba mu ga haka ba dan haka muna ma zargin cewa an fi baiwa wato bangaren kudu din manyan mukamai masu romo wanda an sha kokawa akan haka amma duk da haka shugaban kasa ya dauka ya bayar a lokacin an yi ministar kudi daga kudu maso yamma ga minista Fashola wanda yazo ya dauke hukumomi har kusan guda hudu ga ministan sufuri wato akwai manyan mukamai da aka yi wanda duk suna wato amfanar bangaren kudu dan haka ba su da dalilin da zasu zo a ce suna da wata hujja na cewa an nuna bangaranci zasu yi abinda su ma ya bai dace ba wannan ba hujja ba
shirin yau da gobe kafin mu koma zauren tattaunawar mu bari mu dan numfasa
Aminatu ya kike jin wannan wakar ta Amina menene alakar wakar da shirin yau ikon Allah
san kai Zara san kai da kuma nishadi masu saurare a shakata da wakar Aliji ta Amina
yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu Abuja inda Madina ta yi wa zauren tambaya kamar haka
Faruk idan aka tantance wannan matashi Abdulrashid Bawa ya kama aiki a wannan hukuma me kake hange ganin cewa zai yi kamar yadda Umar ya fadi a bashin a tantance shin ya kama aikin tare kuma da waɗannan waɗanda yake tare da su domin wasu masu sa ido a wannan harka sun ce fa ba zai iya gudanar da ayyukan nan ba sai ya tuntuba da waɗanda ke gaba da shi
har yanzu dai ina nan akan magana ta abinda nake magana ana maganar tantance shi a bashi wannan wuri abu ɗaya da zaki duba da zamu duba mu kalle shi mu ajiye bangaranci ko wani abu mu tsaya mu kalli kasan nan batu na shugaban kasa bai ba mu wani danyen shi ko wani dangin shi kaza ba ko ai ba sai ka ba mu danginka mu kani a gwamnati ba lokacin da aka zabi shugaba Buhari na tuna lokacin da yace duk wani dangin shi kare da yazo bila sida gayyata to yau muna ji muna gani wannan gwamnati ta riga ta zama gwamnatin yan uwa da abokai duk wanda ya riga ya bunkasa a gwamnatin nan yayi karfi ya san ciwon shugaban kasa ba zai cire shi ba yana amfani da rigar shugaban kasa wajen yin duk abin da iga dama a cikin gwamnatin nan ba tare da wani ya tsaye da shi ko ya taka masa bulki ba idan aka yi magana sai a samu ƴan lawyoyi a gefe waɗanda su suna nan suna goya gwamnati baya ana amfani da su na waɗansu chambers din waɗansu da suke cikin gwamnatin sai su zo su taya mutane fassarar me yake da suna kundin tsarin mulkin nan yadda daidai da san ra'ayinsu to wannan yaro idan aka zo a tani maganar da nake ai abin da ya kamata in ya zama dole a dauko daga cikin EFCC a dau abin nan based on merit menene abin da ya fice wanda ya fice cancanta most senior most clean wannan yaron ma report ya ma nuna yana da alaka da wani wanda ake zargi shi ya kawo shi daga fadar shugaban kasa domin wani bukatar sa wani burin sa da yake da shi daga nan zuwa 2023 in Allah ya kai mu da rai da lafiya abu na farko kenan abu na biyu shi yaron a cikin cases din da ya taba handling na EFCC wani case ya taba yi har ya kai ga ci ikarbowa kasa hakkinta da aka tauye mata wani case ya taba yi akwai zargi ma akan shi akan akwai wani babban case da aka bashi wanda daga karke waɗansu suna zargin wani abu ya koma baya akai wani abun da bai kamata ba ma aka lalata wannan shari'ar
to wannan ai zargi yake ko zargi da kai ma ka fadi ka ce zargi
yawa zargi ne to amma abun da mu muna ce ai abun da yake kamata
ne abun da yake kamata
abun da kake gani ya dace a cikin biyu a daya ayo salayin ya bai wa shugaban kasa shawara a cikin report din shi da inat binciken case din magu ya ba da shawara daina baiwa ƴan sanda wannan mukamin kujeran nan a dinga dauko wani lauya ko wani dai daga wani wannan a zo a ba su abu tunda ba
ai haka ne meye laifi to a dauka daga cikin gida
ai a yanzu
wanda ya san ciki da bai na wannan hukumar
abin to in haka ne ana nufin shi dan level 13 yana mataki na 13 a aikin gwamnati a wajen ya fi waɗanda suke mataki na 16 a cikin wajen abin da ya kamata a fara duba kenan in ya fi su ta ina ya fi su wannan experience din sai a sake duba a watakila sun fi shi amma shi kuma ya fi su tsarki ne sai a zo a gaya mana menene dalilin da isa iga abin da yi wanda ya fi waɗancan tsarki a wajen shi yasa aka ɗauko shi aka bashi wallahi in aka yi wannan abin ni 100% na karɓa dan ni ma matashi ne dan shekara 40
to Umar bari in dawo gare ka kai me yasa kake ganin cewa ya dace ai abin da aka yi na ɗauko shi daga cikin gida duk da cewa akwai waɗanda suka fi shi ƙwarewa
a'a ni abin da nake da imani akan sa shine ba yadda za a yi shugaban ƙasa ya tantance mutum kuma a same shi da matsala ni wannan nayi imani da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai adalci da gaskiya wanda yake kyamar cin hanci da rashawa duk wanda ya san shi komin adawar da yake da shi zai shaida haka da haka yanzu zargi ne cewa ko akwai matsala ta tare da shi ko babu wannan zargi muke
amma to amma
ina da
tabbaci ba wana da tabo to bar zargin nan a dauko shi ta mukami cewa yana albashi na mataki 13 ne a wannan ma'aikatar wanda ya zama na cewa indai kana aikin gwamnatin tarayya to kai kila controller ne a mataki na 13 nan ba kamar kai manager ba amma kuma akwai directorci wanda suke wurin kenan ritaya za a ma wa'annan
a'a ai maganar da muke shine shi ma kansa Faruk ya yarda cewa akwai alfarma alfarman nan in muka dauko a cikin ita kanta hukumar yan sanda an yi nadan shugaban yan sanda na kasa wanda ake daukowa daga AIG wanda zai share wato magabatansa har wajen mutum 10 ko 20 da wani abu dan a kawo a bashi sa'annan kuma kar ma ka dauka zuwa nada matakin shugaban yan sanda a'a kamar yanzu wannan karamin dan sanda Abba Kiyari saboda kwazon da yayi ta nunawa a lokuta daban-daban wajen bincike da aiki wajen yaki da miyagun mutane an bashi double promotion kuma ba wanda yace ba daidai bane ba saboda me saboda gurgurdan yadda aka ga wato karsashin ka dan yanzu wannan abin da yasa nace miki mu ajiye batun zargi shine ba mu san dalilin da yasa aka daura shi akan waɗanda suka gine shi a wajen ba yawa duk wutakila akwai takardun su akwai file na ma'aikatan wajen wanda kuma kafin a tantance mutum sai an kalli na gaban sa idan suna da matsala dole a dauko na kasa da su in ya dace su tafi ne mu muna goyen bayan cewa su tafi shi din ya hauro sama dan ai aikin da ya kamata dan maganar da muke yi shine kasar muke kallo mu ba wani ba idan aka ce kasa ta lalace to mun shiga uku amma idan kasar za ta gyaru to kowaye ne bai ji dadi ba wannan ruwan sa
kuma waye aka
dora kuma waye aka dora ba mu da hauki akan haka
to Faruk barin samu bayanan ka na karshe domin lokaci ya fara daga mana hannu
to abinda ni yake magana yayi maganar alfarma da mu abinda ya lalata Najeriya shine alfarma babban abin da ya lalata Najeriya ita kanta karbo mana ma constitution din da aka make da suna yanci da aka je lokacin da aka je karbo shi sai da aka shigar da alfarma wajen zuwa karbo shi tun daga ranar farko ma shekarar da ya kamata mu a karbo yancin ba a wannan shekara aka yi ba saboda wata alfarma da ake so ayi sai da aka daga ta kara ina ga shekara biyu ne ko zuwa uku kafin aka je aka karbo kaga wannan abin shine sannan idan kana maganar wai sai shugaban kasa ya tantance mutum ni wannan abun ma ya bani dariya mutum ne shugaban kasa wannan gwamnatin da muke ganin ta mai tsarki ta kawo ake ganin su mutanen kirki ne kuma a cikin gwamnatin aka zo aka soke su aka ce ba mutanen kirki bane kuma a ƙarshe aka zo aka gane ba mutanen kirkin bane example mai kyau shi kan shi magu an turo an ce a nada shi an tsarkake shi an kai majalisa na wannan lokacin an tura musu letter daga ofishin DSS an ce ba mai tsarki bane an sake tura mai tsarki ne aka kuma tura ba mai tsarki bane kwaya ɗaya ce ta wanke shi kwaya biyu ta kada a wanke tace ba mai tsarki bane daga karshe me muka gani mun zo mun ga abin da ba mu taba tsammani ba duk da abin har yanzu ba a riga an ce an je an yi shari'a an yi kaza ba a shugabannin baya da aka yi na EFCC a wajen babu wanda aka taba samun shi da irin laifin da aka samu magu da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake gani yafi kowa tsarki a da shi din shi yazo ya kawo shi wannan abin sannan a ce wannan wai an tsarkake shi ta ina aka tsarkake shi idan na gaba da shi directocin nan da sakataren wajen duk gaba ɗaya suna da kashiya tsuriyar su a fito a gaya mana zamu karba hannu biyu a karkade su a dago na saman nan a to sannan duk alfarmar da ake wajen ba da commissioner a tsan dako wannan daga can aje a bashi kaza IG of police a yi mu wayan sirita a ba shi yake ta kawo mu wannan wajen da muke na rashin tsaro amma kaman promotion da ake yi wa Abba Chari ko hasidin iza hasidin ne kai ka tabbatar ya cancanci ma a kori duk gabaki ɗaya ragowar wayannan manyan yan sandan da muke da su a bashi aiki saboda yayi mun gani
to barin ji bayananka na ƙarshe lokaci ya kawo jiki
to abin da nake son in rufe da shi anan shine shi dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daban sa'annan Ibrahim Magu daban idan an ce shugaban ƙasa ya kawo wani mutumin da a ƙarshe aka samu matsala ta tare da shi wannan ba laifin shugaban ƙasa bane ya kamata a ce mun yi masa adalci wajen zance koda a kwanakin baya yayi wata magana shi shugaban kasa da yake cewa ku soke ni da adalci da haka idan ka samu mutum da daidai biyu aka same shi kuma da rashin daidai daya to bai kamata a kalli rashin daidan ba ya kamata a kalli daidan da yayi mafi rinjaye da haka wannan shine ra'ayina kuma akan haka nake kiran yan Najeriya da cewa duk wanda zamu soka to mu soke shi a bisa adalci lalle shugaban kasa Muhammadu Buhari ba Ibrahim Magu bane in an samu Ibrahim Magu da matsala sace ba ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba
to muna godiya kwarai da gaske da kuka halarci wannan zaure muka tattauna akan batun nadin Abdulrashid Bawa a matsayin shugaban hukumar EFCC ina godiya ga Umar Muhammad Gombe da abokin karawarsa Faruk Balalabaran a madadin sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda daga Abuja
baki daya a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Hajjata na gabatar da shirin Zahra Aminu Faye sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurare a huta lafiya.